بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا وبعد Imam Sunni, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Dukkanin godiya tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya sake bamu wannan dama na sake kasancewa tare da ku a cikin waɗannan darussa masu tarin albarka, darussa wanda suka shahi kyawun ɗabi'u a mahanga na addinin musulunci. Da fatan Allah subhanahu wa ta'ala zai amfane mu cikin abin da za mu ambata. Muna bayani a cikin maudu'i wanda ya shahi gururi, inda muka yi bayanin ma'anan shi, hakikanin shi, sannan muka yi bayanin mahangan Alkur'ani mai girma dangane da wannan sifa din, inda muka ga cewa kinan sifofi ne wanda suka kasance sifa ce wanda ta kasance daga cikin miyagun sifofi wanda kuma musulunci bai yarda ba musulmi a matsayin shi bawan Allah, a matsayin shi wanda ya yi imani da Allah subhanahu wa ta'ala, ya yi imani da manzonsa, haka ne ya yi imani da ranan ƙarshe, ya kasance kenan ya sifantu da wannan sifa din. Saboda haka lazim ne kasance mutum ya nisance wannan mummunan sifa, saboda irin mummunan sakamakon da take tattare da shi tun nan duniya kamin lahira. Insha Allah cikin wannan darasin namu za mu yi kokarin mu yi bayani matsayin gururi a mahanga na hadisai na musulunci, inda za mu ga hadisan musulunci wani irin mahanga ne suke da shi dangane da gururi, wani irin hadari ne suka yi bayani wanda sifan gururi yake dauke da shi da wanda ya sifantu da wannan sifa din. Wal'azu billah. Saboda haka yana da muhimmanci zamanto mu yi tadabburi cikin abin da ya gabata, mu yi tunani cikin abin da ya gabata, hakanan kuma mu ƙara tunani da tadabburi cikin abin da za mu ambata. Ya zo a cikin hadisi daga Imam Ali alayhi salam a cikin Gurarul Hikam a hadisi na 3002. Inda Imam Ali alayhi salam yake cewa jima'u shar fil iqtirar bil muhal wal ittikal ala al amal, yake cewa matattara na sharri ya kasance a cikin gururi ne, zamanto mutum ya rudu da dama wanda Allah subhanahu wata'ala ya bashi, da kuma jinkiri wanda Allah subhanahu wata'ala ya yi masa dan ya samu kansa a cikin wani yanayi na sabo, hakanan kuma da dogaro akan aiki wanda yake bai kai bai kawo ba, wanda ba zai amfana mutum ba. Wannan hadisi yana buƙatan bayani kamar yadda zamu shi. So da yawa mutum yakan ruduwa sakamakon daman da Allah subhanahu wata'ala ya bashi, sakamakon jinkirin da Allah subhanahu wata'ala ya masa, maimakon yayi amfani da shi domin ya zamanto ya gyara ko yayi muraja'an kanshi, ya zamanto ya gode ma Allah subhanahu wata'ala akan wannan jinkirin, yayi kokarin ya gyara a cikin sauran rayuwar shi. A'a, shi ruduwa zai yi da wannan daman da Allah subhanahu wata'ala ya bashi, da wannan jinkirin da Allah subhanahu wata'ala ya bashi, sai ya ci gaba cikin sabon shi. Wannan rudani ne kuma wanda ya samu kansa a cikin wannan yanayi lalle ya rudu da wannan fursa din da Allah subhanahu wata'ala ya bashi. Shi yasa dewa daga cikin wanda suke sabon Allah subhanahu wata'ala, ma'abuta zunubi, sukan ruduwa da daman da Allah subhanahu wata'ala ya ba su. Wani lokaci har ma kaji suna tamboyi, har ma kaga suna gaugauta azaba ta hanyar annabawan Allah subhanahu wata'ala. Allah misali wanda Allah subhanahu wata'ala ya aika musu annabawa, idan ba su yi imani ba su kuma suka ci gaba da sabon su da kaucewa wanda suke mahanyoyin Allah subhanahu wata'ala, suka ki imani da wannan manzon, lokacin da manzon yake ce musu ku bi Allah subhanahu wata'ala ku tuba ku bar abin da kuke yi ku koma ma Allah subhanahu wata'ala in ba haka nan ba Allah subhanahu wata'ala zai muku azaba tun nan duniya kamin lahira sai kaga cewa an san da suke bada waɗannan mutane an san da suke bada shine hamma zai zamanto sun kalubalance annabin su ce masa in dai gaskiya yake ya roki Allah subhanahu wata'ala ya zo musu da azaba ko wanda suka yi roko suka roka Allah ta'ala ya musu ruwan duwatsu daga sama ko wanda suka roka Allah ya annabi ya roka annabi ya roka masu ya roka Allah subhanahu wata'ala Allah subhanahu wata'ala ya gaugauta azaban da shi annabi ya musu alƙawari wannan dun menene wannan dun rudi ne saboda mun suna ganin cewa inda akwai wani abu da a ce wani abu zai same su shekara nawa suka yi suna sabon Allah subhanahu wata'ala ba abin da ya biyo baya sai ma walwalan arziki da suka gani da lahiyan jiki da abin da ya kama da haka saboda haka suna ganin kenan ba abin da zai biyo baya har kai wasu ma sun yi tunanin cewa ba abin da yake halakar da su sai zamani kawai rayuwansu rayuwa ne kawai na mutum wasu su mutu wasu su zo duniya haka ake ta yi kawai ana ta tahiya saboda haka babu wani labari haka suka fahimta wannan duk me ya kai su ga wannan mummunan ɗabi'a me ya kai su ga wannan mummunan marhala shine gururin da suke dauke da shi rudanin da suke dauke da shi saboda jinkirin da Allah subhanahu wataala ya ba su maimakon su yi amfani da shi su gyara su koma ga Allah subhanahu wataala a sai suka ci gaba da aiwatar da sharri ire-iren sharri nau'o'i na sharri na kauce ma Allah subhanahu wataala shi yasa cikin wannan hadisi Imam Ali alayhi salam yake cewa jima'u shar fil igtirari bil muhal lalle matattara na sharri gaba hadayen sharruka yana cikin mutum ya kasance ya rudu da jinkirin da Allah subhanahu wataala ya masa bai kama shi ba da laihin shi ba da sauri to Allah subhanahu wataala wani lokaci idan ya samu bayansa a cikin saba masa da kauce masa yakan musu jinkiri wannan jinkiri yana ya kasancewa ko dan ya kasance sun gano abin da suke yi sai zamanto sun komo ga Allah subhanahu wataala sun tuba sun bar abin da suke yi ya zamanto ya yanki musu hujja kenan nan gaba ba za su ce ma Allah subhanahu wataala ba da ya raya su zuwa lokaci kaza da sun tuba ko kuma ya kasance Allah subhanahu wataala na musu istidraji ne har zuwa lokacin da za su kammala zanubansu ya zamanto sun tara makan zanubai sai zamanto ya kama su kamar da Allah subhanahu wataala ya bayani haka cikin ayoyin alqur'ani wanda cikin darussa ne su gabata mu ambace su wasu ma zaga cewa suna fatan Allah subhanahu wataala ya maido su nan duniya za su kyauta ta aiki Allah subhanahu wataala ce hal abada ba za a maido su ba saboda ko an maido su abin da za su kasance sun aikata kenan wanda tun can da ma sun kasance suna aikata shi kawai ƙarya ne suke kenan mutum kar ya rudu da fursa da Allah subhanahu wataala ya bashi mutum kar ya rudu da jinkiri da Allah subhanahu wataala ya masa mutum ya kamata ne ya kasance ya istifada da lokacin da Allah subhanahu wataala ya bashi da rayuwar da Allah subhanahu wataala ya bashi a matsayin jari yi amfani da ita ganin cewa ya kyautata dabi'unsa ya kyautata aikinsa ya kyautata alakan shi da Allah subhanahu wataala domin zamanto ya gyara duniyar sa ya zamanto kuma ya gyara lahiran shi rashin yin haka lalle shine zai kai mutum a mahallaka hakanan wal ittikala ala al amal matattara na sharri yana cikin kasance mutum ya dogara da aikin shi wanda bai kai bai ka ba kana ganin wasu mutane sukan bauta ma Allah subhanahu wataala yanda su suke so ne ba yanda Allah subhanahu wataala yake so ba saboda haka zaka samu cewa suna ayyuka ba yanda Allah subhanahu wataala yake bukata ba sallah ba su yin ta a lokacin ta hakanan lokacin su ga dama suke sallah lokacin su ga dama suke ayyukan ibada ba bisa tsari ba bisa doka na Allah subhanahu wataala ba ba su kula da lokuta da Allah subhanahu wataala yake bukatan ayi ibada a ciki basu bukatan su iltizami da sharuɗa da Allah subhanahu wata'ala yake bukatan kasance cikin ibadodin shi da ladubba dun ba su ri'ayan irin wannan abubuwan ba su kula da su ba su damu da su ba lokaci guda kuma suna ganin suna fatan ya kasance sun samu kyakkyawan makoma wannan kenan shi ma wani nau'i ne na ruɗani saboda mutum zai iya rudu da aikin shi ya ga cewa to tunda yana nan yana ta aiki din shi yana ganin kawai ko ma ya ne kasance kawai Allah zai biya shi al'amarin ba haka yake ba zaka bi Allah subhanahu wata'ala ne yanda yake so gurgudu yanda yake umurce ka kai shine ya kamata kai wannan kenan a cikin farin loli a cikin mustahabbat kana iya kai abinda kake iyakar hinka komin kankancin mustahabbi bai karance inda zaka yi kari ne amma dangane da farin loli dole zaka yi ne yanda Allah subhanahu wata'ala ya ce kai in har ka kin yanda Allah subhanahu wata'ala yake bukatan kai kuma kana fatan ya kasance wai ka samu kyakkyawansa kamar ko a wurin Allah subhanahu wata'ala to aikin banza ne kai wannan ba da wani kima a wurin Allah subhanahu wata'ala saboda haka lazumi kasance mun kula kuma mun gyara hadisi na biyu shi ma daga Imam Ali alayhi salam har yanzu a cikin littafin Gurarul Hikam hadisi na 783 Imam Ali alayhi salam yana cewa a cikin wannan hadisin la yulqal aqilu maghruran yake cewa ba yanda za a yi a hadu da mutum da ya kasance yana da hankali ya kasance rudadde wato in dai kaga mutum yana da hankali to ba rudadde bane amma in kaga mutum rudadde to lalle yana bukatan kai shakku a cikin hankalinsa saboda mutum da yake rudadde baya ganin abubuwa yanda suke baya fahimtar abubuwa yanda suke baya ganin al'amura a hakikanin su sai zamantu ya rudu da wasu abubuwa sakamakon wasu shubuhoyi wanda za su shiga cikin zuciyar shi ya sawara ma kansa wani tunani akan wannan asasan ya rika abin nan nuna girman kai da isa wannan kun bai daidai da mutum da ya kasance yana da hankali ba haka nan Imam Ali alayhi salam yana ce mana wannan a cikin Nahjul Balaga a cikin huduba ta biyu yana bayani dangane da mutanen da suka kauce ma Allah subhanahu wataala mutanen da suka yi inhirafi suka sake hanyar Allah subhanahu wataala yake cewa zara'ul fujura wa saqawhu al-gurura wa hasadu al-thubur yake cewa ne mutanen da suka kauce ma hanyar Allah subhanahu wataala suka sake hanyar Allah subhanahu wataala suka yi inhirafi daga hanya na musulunci na hakika me ya kai su ga wannan yace mutane ne wanda zara'ul fujur sun shubka fajirci wato duk wani aiki na fajirci duk wani aiki na kauce ma Allah subhanahu wataala da kauce ma umarni da kuma koyarwa na Allah subhanahu wataala sun yi nisa da shi wato sun yi kokarin aiwatar da shi sun yi kokarin imhalin shi a cikin rayuwarsu kenan sun shuka shi kenan ba wani aiki na fajirci illa sun aikata shi saboda kan matsayin suna shubka fajirci ne suna shubka sharri ne wanda sharri ne za su girbe sakamakon shi haka nan kuma yace da menene suka shayar da wannan itaciya na fajirci wanda suka shubka yace saqawhul gurur sun shayar da wannan itaciya gururi wato sun rudu da wannan aikin da suke yi sakamakon miyagun ayyukan da suke na fajirci sun rudu da shi ba su tunanin su dawo suna ganin shi ne daidai ya riga ya zamanto ya zayyano a cikin kwakwalansu a cikin zukatansu amma me ye natija wa hasadu subur za su girbe kenan halaka kenan mutum ba zai gushe ba yana shubka sharri yana aiki na sharri yana aiki na fajirci a lokaci guda kuma yana shayar da shi da sifa na gururi sai dai ya samu kansa a ƙarshe abinda zai girba shi ne halaka wal azbillah ya zamanto halaka duniya da lahira wannan yana da hadari sosan gaske lazumi ya kasance mutun yawo ya kanshi kuma yayi kokarin ganin cewa ni sanci wannan mummunan sifa. Haka ne yazo a cikin Nahjul Balaga a cikin hikima ta 282 Imam Ali alayhi salam yana cewa bainakum wa bainal mau'izati hijabun min al-ghirra, yake cewa tsakaninku da tsakanin wa'azi akwai wani shamaki, wato abin da yake hana ya kasance mutum ya wa'azto ko ya dauki nasiha da ake masa. Kana ganin wasu mutane duk wa'azin da zaka yi musu ba zai hausu ba, duk nasiha da zaka yi musu ba za su ji shi ba, su aiki da shi ba. Me yasa? Saboda akwai hijabi tsakaninsu, hijabi adda kai tsakaninsu da wa'azi, hijabi adda kai tsakaninsu da nasiha. Wannan shi yasa ba su jin wa'azi, ba su jin nasiha. Amma wani irin hijabi ne? Imam Ali alayhi salam ya ce minal ghirra, wannan sakamakon rudani da suka samu kansu a ciki, sakamakon gururi wanda suke dauke da shi, suna ganin su wani abu ne, wani bai isa musu wa'azi ba, wani bai isa musu nasiha ba. Kinan wannan sifa din babu wani alkhairi wanda yake tattare da ita a muhangan hadisan musulunci kamar da muka shi. Hakan Imam Ali alayhi salam nan wurin yana addu'a, yana bayani danganin cewa aljanna ta tabbata tuba liman lam taqtuluhu qatilatul ghurur, yake cewa aljanna ta tabbata ga mutum da ya kasance ababen da suke kashewa suke halakar da mutum na rudani ba su kashe shi ba, watan kenan mutumin da sifofin gururi ba su yi tasiri akan shi ba, mutumin da bai sifantu ba da gururi ba barantana ya zaman tuya kai shi mahallaka, aljanna ya tabbata ga wannan mutumin. Wannan shi ma a cikin gurar al-hikam hadisi na 2973. Wannan kina nuna mana gururi a mahangana hadisai na musulunci yana nuna wani abu ne wanda yake salbi, wani abu ne wanda ya kamata a nisanta. Saboda me? Saboda hadarin shi zai kai mutum mahallaka, zai kai mutum ga halaka, zai lalata mutum duniyan shi, zai lalata masa lahiransa. Wannan kenan, da fatan Allah subhanahu wataala zai amfanar da mu cikin abin da muka ji, ya kuma kare mu daga wannan mummunan sifa, ya kuma sanya mu cikin bayansa managarta. Da fatan Allah subhanahu wataala amfanar da mu cikin abin da muka ji. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi at-tayyibin at-tahirin.